متابعة لشاهدين.
abinda ake kira i'tibari a mustalahul hadisi shine a tsaya a jarraba abinda mai ruwaya ya ruwaito shi, mai ruwaya ya ruwaito hadisi, sai a dauki hadisin nan a bincika a ga hal sharatin rawi jawabu fihi, yalla wani mai ruwaya din yayi tare da mai ruwayar a wajen ruwaito shi hadisin nan da shi ya ruwaito wannan mai ruwaya, akwai wani ba da ya ruwaito shi ko ko babu? Idan wanda yake ya isa a yi isina da shi ya zamo ya yi tarayya da shi, aka samu wani wanda ba abin jebawa ba ne gaba daya, ko da dai akwai rauni a cikinsa, wato wanda hadisin su a iya gwamawa da wani su ya zamo hadisin ya karfafa, ba yake ya yi rauni kwarai ya wuce a ce a gwama da wani ya karfafa ba, to da zamo kamar wannan ya yi tarayya da shi a wajen ruwaito hadisin, ya zamo ya yi tarayya da shi a wajen ruwaito hadisin ga daga akoko ya yi tarayya da malin da wato wanda yake malamin a misalin na farko kamar hadisin da Qutaybatu bin Sa'idin ya ruwaito daga Imamu Malik, Maliku daga Nafi'u daga Abdullahi bin Umar, sai aka ga ai ga Imami Shafi'i ma ya ruwaito hadisin daga Imamu Malik, kaga ya yi tarayya kenan da Qutaybatu bin Sa'idin, shi Qutaybatu bin Sa'idin ya samu wanda ya goya masa baya wajen ruwaito hadisin daga malaminsa, ko kuma ya zama a'a ya ruwaito ne daga malamin malaminsa, kamar hadisin da shi Qutaybatu bin Sa'idin ya ruwaito daga Maliku, Maliku daga Nafi'u, Nafi'u daga Abdullahi bin Umar, sai aka samu wani ya ruwaito daga Laysu, Laysu daga Nafi'u, kaga sun yi tarayya dai akan Nafi'u malamin malamin. Ko kuma sama da haka kamar hadisin da shi ma Qutaybatu ya ruwaito daga Maliku, Maliku daga Nafi'u, Nafi'u daga Abdullahi bin Umar, sai aka samu wani ya ruwaito shi ta hanyar Salimu, Salimu daga Abdullahi bin Umar, to sai a ce kenan sun yi tarayya a saman malamin malamin ma, to wannan sai a ce alamun mutaba'a wadda take an karbo ta, irin wannan mutaba'a ce wato in ya zamo a malamin ne ma kai tsaye, to sai a ce mutaba'a wadda take tamma tamma, idan kuma a malamin bane to sai a ce mutaba'a ce amma kafira, mutaba'a ce kafira, ko yaushe ita mutaba'a dai ta zo tana karfafa hadisi, tana kara karfin hadisi, illa iyaka mutaba'a tamma ta fi karfafa hadisi fiye da kowace, saboda misali hadisin da shi Qutaybatu bin Sa'idin ya ruwaito daga Maliku, aka samu Shafi'i ma ya ruwaito shi daga Maliku, kaga ya kara kore iyuwar a ce Qutaybatu bin Sa'idin ya yi imuwa a ruwaito hadisin, inda duk kiyayewa mai kiyayewa akwai iyuwar a ce ya yi mantuwa ko ya yi imuwa, amma aka samu wani ma ya faɗa, wani ma ya faɗa, wani ma ya faɗa, ai sai ya zamo iyuwar mantuwar ta kara kawowa. Ehen ta kara abuda ce wannan wanda yake amintacce a wajen ka ya faɗa ma ita, to ta yi yayi kuskuren faɗa, amma sai ka sake ji daga bakin wani wanda shi ma ka sake ji daga bakin wani wanda yake amintacce ne, to a ce gaba ɗaya dukkanin su kowanne a cikin su yayi kuskure ai da wuya, ahirin abin yana kara wuya ne, yana kara zamowa kamar abu ne wanda ba zai yiwu ba, ita mutaba'a ta yadda ta zo dai tana kara karfafa hadisi, to fal mutaba'a tammat wa illa kasurat wa nafi'a, inda shawsu da fodo yake faɗa fa yi shariku fi shi fal mutaba'a tammat wa illa kasurat wa nafi'a, to idan kuma ya zama matani ya so da ma'anarsa to sai a ce an sami shahidi, kamar shi misalin da cewa Abdullahi dan Fodo ya kawo kamar hadisin da Shafi ya ruwai daga Malik cewa Manzala sallallahu alaihi wasallama wato ya ce ku yi azumi in an ga wata, ku sha in an ga wata, idan aka rufe muku to ku cika lissafin Sha'ban kwana 30. Wanda Imami Shafi shi ya rawaito hadisin daga Malik da wannan siga. Duk sauran wanda suka ruwa daga Imam Malik sai suka rawaito fa in gumma alaikum fadiru lahu, ba fa in gumma alaikum fa akmilu iddat Sha'ban ba. To amma da aka bincika sai aka ga to ai ga kadabi ya rawaito hadisin daga Imam Malik da wannan lafazin da Imami Shafi ya rawaito shi, sai zamo an samu mutaba'a cikakkiya da ana daukar cewa kai ne Imami Shafi duk da matsayin da yake da shi amma ba dibi waye ba. Ga sauran duk almajiri Imam Malik ga yadda suka ruwaito hadisin daga gare shi, amma shi ya ruwaito shi da wani lafazi da ya bambanta nasu. To amma da aka bincika sai aka ga ga wani malami ma babba a cikin manyan almajiran Imam Malik shi ma dai haka ya ruwaito hadisin da lafazin nan da Imami Shafi ruwaito, haka shi ma ya ruwaito hadisin. Aka samu ruwa na uku wanda ya zabo kenan, akalla an samu mutum uku su rawaito hadisin daga Imam Malik da wannan lafazin. Wannan sai ya kauda yiwuwar a ce ko Imami Shafi ya yi dimuwa ne. To kuma da aka kara bincikawa sai aka samu hadisin dai ai ya zo ma shi riwayar Imam Malik daga Ibn Umar ne, amma sai aka samu hadisin kuma ya zo daga riwayar Ibn Abbas da lafazin nan yanda Shafi ya rawaito shi daga Imam Malik, sai aka ce an samu shahidi kenan gare shi. Waccan ruwaya ta kanabi wannan mutaba'a ce, mutaba'a ce. To wannan kuma duk ma'ana kuwa da idan mutum ne zama ya zuna ma'anarsa shahidu, sai a ce an samu shahidi gare shi. Eh, ko zama ya zo daga wani sahabi da ban ba wanda shi wannan ya ruwaito ba, to sai a ce an samu shahidi. Sai a ce an samu shahidi ga waccan ruwaya. Hadisin da yake ya rasa wannan gaba ɗaya in farad, sai a ce mun faridi ne, sai a ce hadisin faridi ne ke na zamo faridi. Da yawa akan kira wato wanda yake ya zo da ma'ar a ce mutabai, wanda yake kawai ba a ma'ana ce ya dace da wannan hadisin, sai a ce to an samu mutaba'a gare shi. Aka sun wannan wato akan nufi haka, shi kuma wanda yake ya zo mutaba'a akan ce shahidi ne. Eh, shi da yake ya zo da sigar mutaba'a wato daga wanda ya ruwaito wancan na farko, ko daga malaminsa ko daga malaminsa, amma sai a ce an samu shahidi da shi. Shi yasa abinda ake so a faɗa a nan shi ne kalmomin nan guda biyu yanda aka fara faɗarsu haka malamai suke amfani da su, haka suka fi yin amfani da su. Amma wani lokacin akan samu malaman ko cikin malaman su sauya, inda sauran malamai za su yi amfani da wannan kalmar sai su yi amfani da, inda za su yi amfani da wannan sai su yi amfani da ɗaya, inda za su ce an samu mutaba'a su ce an samu shahidi, ko inda za a ce an samu shahidi sai su ce an samu mutaba'a. To akan yi irin wannan. Wato misalin hadisi wanda yake shi faridi ne shine kamar hadisin da Tirmidhi ya ruwaito ta hanyar Hammad ibn Salamata daga Abi Ayyuba, daga Ayyuba Saitiyani shi kuma daga Muhammad Sirin, Muhammad ibn Sirin daga Abu Huraira, yace Ibn Sirin yace ina zaton Ibn Sirin ya ce daga Annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa ahadib habibaka haudam ma ka so masoyinka amma da sauƙaƙawa bakware, kakka tsananta a wajen ruyayyar don ta yi a samu wata rashin jituwa. Wannan hadisi ne wanda yake faridi, wato bai zo ta wata fuska wadda take tabbatacciya ba, ko da yake ya zo ta fuska da ba tabbatacciya ba, shi ne ruwayar Hassan ibn Dinarin daga Muhammad ibn Sirin. Amma Hassan ibn Dinarin din nan wanda yake matsayinsa a ruwaya bai wuce matsayin wanda za a ce maturukul hadisi ne ba, wanda kurdin matsayin hadisi a ruwayar hadisi bai wuce a ce maturukul hadisi ba, to wannan hadisin da yayi to ba a amfani da shi koda wajen itibari ba ni da shi shi akan sa ba a itibari amfani da shi a wajen itibari ba zai iya karfafa wani ba shi yasa hadisin nan ya zama karibi ne Muhammad ibn Sallama ta daga Ayyuba Sistiyani Ayyuba Sistiyani daga Muhammad ibn Sirin Muhammad ibn Sirin daga Abu Huraira daga Abu Huraira to hadisin sai mun garibi dai wannan tabbatattu ne Muhammad ibn Sallama ta malami ne babba ina cikin manyan malaman hadisi Ayyuba Sistiyani malami ne babba malamin su Imam Malik ne Muhammad Sirin wasu ma suna cewa gaba dai a tabi'ai ba kamar sa an ya karbo daga Abu Huraira to amma gaba dai aka gaba bincike ba a samu hadisin nan ya zo ta fuska da za a iya karba ba bayan wannan to shi yasa wannan ya zama hadisi ne wanda yake fardi ya zama hadisi ne wanda yake fardi to galibin wannan tazin tsakanin bambancin dan kadan yauwa dan kadan ne ba wanda zai kai a ce amma ka kaman wannan ai lafazin yayi bambanci da yawa wanda har gamo ma'anar ta sauye